أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. يوم جمعة 24 وتنزل إلى شكرا تدبور دليبور الأربعين دقوق هجرية وندي داتي 24 وتنشد شكرا تدبور 22 ميلادية. zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine as-sunan na al-imamu abi daud rahimahullahu ta'ala. kuma mu gushe ba har yanzu muna cikin kitabu tahara. zan mu tashi ina ga babu na 108 babun fil ha'id la taqdi as-salah. nan ne ko babun fil ha'id la taqdi as-salah. nan zan mu tashi kafin mu fara ga cikon abiyat din da mai galiya ya kawo dazu na bayani akan neman ilimi. yake cewa wal ilmu zar'un laysa yazku fi mar'in yujna fayatani min janahu wa yajtaza hatta yusadifu turbatan min lubbihi laysat bimilhin aw kanudin irbadi wajada min at-tawfiqi hatta nan wa min dab'in hawwa an safiyan lam yafsudi. yace wal ilmu zar'un, shi ilimi da shi ne shibka ne, mutum shi yake dauka ya shibka shi a cikin kwakwalwar shi. laysa yazku fi mar'in, bayya karuwa a tattare da mutum. yujina, wanda za a cire ƴaƴan itatuwan shi. fa yujtana, a ciro shi. yace man janahu, wanda yaje ya ciro shi. wa yajtadi, kuma ya rika bada shi. mutum ba zai je ba ya dauko shi ya rika bada shi, kamar yadda ma'ana ya kwatanta ilimi da shibka ce wanda zaka je ka shibka ta a cikin guri mai kyau. yace ba zaka cire ta ba sai ka shibka ta. yace hatta yusadifu turbatan min lubbihi, sai ya samu ita kanta shibkan nan sai ta samu guri wanda yake mai kyau, tataccen guri wanda yake zababbe ne. yace laysat bimilhin, kasar da ta zamana ba kasa mai gishiri-gishiri ba, aukanudin kuma ba kasa hako ba, irbaduwa da take mai samtsi, kasar da ta hada wannan siffar ba ta dauka shibka. yace to haka nan shi ma ilimi sai ya dace da kwakwalwa tatattawa da take mai hankali, wanda tana dauka mai hazaka, zai dauki wannan ilimin ya tabbata kuma har a ba ma wani. yace wajadan min at-tawfiqi, kuma sai an samu tawfiqi na Allah, gamu da katar na Allah. duka gabanin wannan kuma da dabi'a wata yake tatattawa da bata bace ba, in ya so rada ilimi zai samu. wannan kuma tabbatarwa ne ga abinda malamai suka yi bayani akan neman ilimi. baitin mai al-imamu mai ta'alimi Allah mashi rahama yake cewa aqila tanabul ilmi illa bi sittin, wanda magana al-imamu Shafi'i ce ya abun nan. zan mu ci gaba cikin littafin babun fil ha'idi la taqdi as-salah, baban da ke bayanin cewa mai haira battara masalla. hadisi na 259 cikin wannan littafi al-imamu Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا وهيب اخبرنا ايوب عن ابي كلابه عن معاذ معاذ قال تكي cewa ان امراه سالت عائشه وتمت تا تنبي عائشه اتقدي الحائض الصلاه سمي حيره ترى مصلى فقال سي تتي متا هروريتن انت كي بهروريا تي معنى كي كنا daga cikin khawarij khawarij sun huto a gurin da ake cewa harura to in za a nasaba su wanda mutunan da yake wancan gurin ya ce mishi baharuriyye ma'ana dan gurin haruriyya su kuma khawarij da suka fito mazaunin sanan ne kuma su aka sani da rikici da jayayya da sa hankali cikin sha'anin wannan addini to da ta tambaye ta shi yasa take ce mata shin ke khawarij sai kina daga cikin khawarij laqad kunna na'idu tambaye ta zo a wata siga cewa ma balul ha'ir taqdi salatu da taqdi sawm wala taqdi salah me yasa mai haira take rama azumi ba ta rama sallah shine yasa Aisha ta mata wannan magana dan in wannan ruwaya kadai mutun ya karanta ba zai fahimci ba ya kamata har a mata wannan raddin a mata wannan magana kawu tambaya cewa tayi mai haira za ta rama sallah kenan ta mujarradin tambaya ne to he dai kuma ruwaya da ta zo ta cewa ma balul ha'ir taqdi salah taqdi sawm wala taqdi salah take nuna cewa kaman musu take Aisha ta fahimci haka nan he ta ce laqad kunna nahidu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna haira a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin shi fala naqdi wala nu umaru bil qada bam rama sallah kuma ba umaratan mu da murama ta. hadisi na 260 hadathana al-hasan ibn amri akhbarana sufyan yani ibn abdul malik sufyan ibn abdul malik kenan kan wani ya dauka sufyan sauri ne ko sufyan ibn uyayna ne sai abu dauda yayi sharhin shi an ibn al-mubarak amma amara an ayuba an mu'azat al-adawiyya an aisha bi hadha al-hadith da wannan hadisin waza da he ta kara fihi a cikin shi fa nu umaru bi qada'i sawm ana umartan mu da rama azumi wala nu umaru bi qada'i salaba umartan mu da rama sallah anan gurin Hafiz Ibn Hajar Allah mashi rahama yake cewa abinda malamai suka ambata wajen bambancewa tsakanin azumi da sallah dan saboda sallah maimaituwa take a cikin wuni haso biyar in aka ce tarama akwai wahala bai wajaba ba arama ta in aka ce arama akwai kunci sabanin azumi wanda a shekara so daya ne kenan a shekara so daya dan an sa tarama azumi bakwai ko azumi shidda a cikin shekara wannan babu wani kunci amma inda aka ce sallah duk ta buta lissafa sallah nawa ce zata yi taramuwa a cikin kowane wata babe na gaba babe na 106 babun fi itiyanul ha'id baban da ke bayanin zawwa ma mai haira hadisi na 261 haddathana musaddadun akhbarana yahya an shu'ba qala yake cewa haddathana al-hakam an abdul hamid ibn abdul rahman an miqsam an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atuhu gami da mutunan zai je ma matash wa hiya ha'idun tana haira qala sai yace tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar yayi sadaka da dinari ko rabin dinari qala abu daud abu daud yake cewa haka zan ruwaya sahiha haka ruwaya sahihiya take qala sai yace dinarun aw nisfi dinar dinari ko rabin dinari wa rubbama lam yarfa'ahu shu'ba sujiyawa shu'ba bai rafa'in shi bai cewa marfu'i ne bai danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaida shi akan cewa magana sahabi ce hadisi na 262 haddathana abdu salam ibn mutahhar akhbarana ja'far an ibn sulaiman an ali ibn al-hakam al-bunani an abi al-hasan al-jazari an miqsam an ibn abbas qala yake cewa idza asabaha fi awwalid dami fa dinar in ya same ta ci ya kusanci matar shi cikin harkon jinin ya bada dinare guda wa idza asabaha fi qida'id dami idan ya sa'adi da ita wajen lokacin da jini ya je kusan yankewa fa nisfu dinar to sai bada nisfin dinare ko kuma wasu su fassara shi da cewa fin qida'id dami lokacin da jinin ya yanke amma kuma bata yi wanka ba sai sa'adi da ita shine mai nisfin dinare kenan shi tashi mai sauki ce gami da na wancan qala abu daud abu daud yake cewa wa kazalika qala ibn jurayj an abdul karim an miqsam haka ibn jurayj ya fada daga abdul karim daga miqsam hadisi na 263 haddathana muhammad ibn sabbah al bazzaz akhbarana sharik an khasif an miqsam an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam idza waqa ar rajul bi ahlihi idan mutun ya fada ma iyalan shi wahi haidan haya fali tasaddaq bi nisfi dinari ya sarka da nisfin dinari qala abu daud yake cewa wa kaza qala ali ibn bazima an miqsam an annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan a matsayin mursali ma'ana ya sarayar da sahabi tabi'i kawai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rawala auza'i auza'i ya rawaito shi an yazid ibn abi malik an abdul hamid ibn abdul rahman an annabi sallallahu alaihi wasallam shiko zuwa ga annabi amarahu an yatasaddaqa bi khumsay dinar ya umarce shi cewa yayi sarka da 1/5 kin dinari yace wa haza mu'dal abu daud yace da wannan ruwaya hadisin mu'dal ne ma'ana an samu sarayar mutum biyu a jera akan shi shine al-mu'dal shine masa qad min hurawain ala tawali abinda aka samu marawaita biyu sun saraya kuma a jerance shi ake cewa mu'dal abu daud ya bayyana wannan duka wannan hadisai suna nuna akan cewa idan mutum ya je ma iyalan shi akan haira lokacin suna haira ga wata garama da take bisa kan shi sai an mishi wannan tarak al-imam al-khattabi Allah mashi rahama mai ma'alimu sunan yake cewa mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa babu komi akan shi yayi istighfar kawai wajen Allah malamai sun tafi akan cewa wannan hadisin mursal ne ko mawquf ne akan bin Abbas bai inganta ba hadisin muttasilin marfu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace zimma kuma wuyan mummuni a kubuje shi ba azami mishi wani shagali sai da hujja wannan ita ce karshen magana khattabi abinda malamai suke nihi ka'ida ce a wajen malamai cewa azzima mubari'a zimma wuyan mutum duk wani abin da za a ce an azama mutum ka ba da kaza na dukiya ko kuma a azama mishi wata tara a cikin dukiya a musulunci fa ba a azama mutum ita da hadisi da ifi in dai hadisi da ifi ne har abada ba a azama mutum ba a daukan shari'a a ce wanda yayi kaza kaza zai bada na dukiya ko kuma wanda yayi kaza kafara zai ukuba dai ba a azama mutum ita da hadisi da ifi shi kuma wannan hadisi ne da ifi shi yasa khattabi yace kawai istighfari sai kuma wannan ka'ida ce sananna a wajen malamai busija da ita yace wannan hadisin kuma an sami idrabi a cikin sanadin shi kamar da abu dauda yayi nuni kuma da idrabin shine wani lokaci a ce marfu'i annabi yace wani lokaci a sace sahabi yace wani lokaci yazo mursal wani lokaci yazo a matsayin mu'dal abdurrahman ibn mahdi yace nace ma shu'ba kai wani lokaci kana abun nan kana rafa a wannan hadisin yace in kuntu majnunan fasahatu in ya kasance a matsayin mahaukaci na baka hadisin nan sahihi ne ma'ana in har na baka wannan hadisin nace marfu'i ne annabi yace to ka dauke ni mahaukaci haka shi Umar yace mishi yace amma idrabi cikin matanin shi an ambata cewa nisfin dinare ko rubuwan gakin ko dinare ko nisfin shi ko kuma khumsin dinare wannan kuma idrabi ne wanda idrabi shi ma yana cikin illa mai sharhi yake cewa hadisan da ke baban nan duka suna nuni akan cewa kafara ga wanda ya kusanci iyalan shi ya suna cikin haira khaddabi yace wanda suka tsaya akan cewa wajibi ne sai yayi kafaran nan cikin malamai akwai qatada da ahmad ibn hanbal da ishaqa ita ce magana shafi'i a kadimiyar magana shi a cikin sabuwa kuma shafi'i yace ba komai akan shi yake cewa babu inkari ya kasance a ce akwai kafara akan shi dan saboda shi ya kusanci matar shi a cikin kamar wanda ya kusance ta a cikin ramadan mafi yawancin malamai sun tahi akan cewa ba abin da ke kan shi kawai yayi istighfari dan saboda hadisin nan kamar yadda gabata mursal ne wannan kuma ƴan uwa abin da yake nuna mana cewa mutun dole sai ya tashi ya nemi ilimi cikin sha'anin addini dole sai mutun ya tashi ba juma'a akwai wanda ya tambaye ni akan wannan mas'alar kan cewa ya kusanci iyalan shi a cikin haira kuma shi menene kwata kwata bai sani ba cewa haramun ne duba wannan mas'alar da ta zamana zahira ce kamar wannan amma da ke mutum ba karatu yake ba ya sani ba haka kuma wata mas'ala wadda shekaran jiyan nan shekar duka abu ne yanda ke nuna mana cewa dole addini mutum sai ya nemi ilimi shekaran jiyan nan ya taso ya taho daga tanu tun ya zo kauyen ta daga kauyen tanu ta zo wajen wani yace a tabo ni da Allah tambaya gare shi tambaye shi shine mi a cikin Ramadan wajen so tara ya sadu da iyalan shi da rana bakin shi da azumi amma yace shi bai sani ba bai san ba cewa haramun kuma inda abun yake in ya kasance akwai malaman da suka kai akan cewa kawai dole da ka sani da baka sani ba wannan sai ka hada wannan ramu sai kai ka fara wannan zurin sahu azumi 60 so tara ya azumin shekara ya shekara yana yi duka yake nuna mana zaburar da mu akan neman ilimi babu shine ba hadisi na 107 babun fi rajulu yusibu min hamadun aljima baban da ke bayani kuma babban abun mamakin a cikin kafara ta cikin wannan da cin abinci shi ana sabani da yin wani abun daban amma abun da babu wanda yi sabani akan shi shine saduwa da iyali cikin ramadan me yasa dan saboda akan shi ne ma aka sauko abun nan sha'anin kafara fir rajulu yusibu min hamadun aljima mutun ya kusanci iyalan shi amma ba ta jima'i ba hadisi na 254 haddathana yazid ibn khalid ibn abdullah ibn mawhib ar-ramli haddathana lays ibn sa'ad an ibn shihab an habib maula urwa an nuduba maulatu maymuna maulace ta maymuna an maymuna qalat maymuna take cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam annabi mai tsira da amincin allah kana yubashiru mar'a ya kasance yana sumurungumar mace min nisa'ihi daga cikin matan shi wahiya ha'i tana haida idza kana alaiha izarun akwai gabtu a jikinta ila ansafil fakhizain wanda ya kai rabin cinyata aw rukubatai ko kuma guyoyinta ta hata jizbihi wanda za ta shamkake kanta ma'ana ta rihi jikinta da shi yace wal hasul abunda dai ake nihi anan annabi alaihi salatu wassalam shine yana kwanciya da ɗaya daga cikin matan shi tana alhaira kuma yana jin dadi da ita idan ya kasance a tare da ita akwai ma yahinta wanda ya rihe cinyata ko kuma ya rihe hata da guyuwarta wanda yake nuna halaccin wannan hadisi na gaba 265 haddathana muslim bin ibrahim akhbarana shu'ba a bukhari mun ga muslim bin ibrahim al imam abu daud da muslim suna a bukhari kai suna yawan ruwaya daga muslim bin ibrahim dan saboda yana daga cikin manyan malaman su أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كيتشوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل سنتي يا أمور إهدانا ينا أمرت الدم إذا كانت هايدا إن تنا دهايدا أنت تزرع تي سان يجبتو ثم يداجي أحس زوجها سن مجن تي كون تاد إتا وقال مرة أن أوان لوك تشن كما سيت يباشرها سيف كس سيف رنجميتا ونن يتش شكون يدعش شعبة ني وان لوك تشي يداجي أحس زوجها وان لوك تشي يباشرها Shu'ba Allah mashi rahama shi yayi shakku a cikin wannan ruwaya hadisi na 266 haddathana musaddadun akhbarana yahya an jabir ibn subh kala sami'tu Khilas al-Hajri yace naji Khilas al-Hajri kala sami'tu Aisha naji Aisha taqulu tana cewa kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi shi'ar al-wahid mun kasance mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam muna kwana cikin bargo guda marhi guda wa ana ha'idun tamis ni ina da haira kuma haira mai tsanani ai tamis kawai ta akidi ne dan saboda tamis shi ma abun nan haira ce fa in asabahu min nishayun idan wani abi ya taba Annabi daga jikina da salama kana na jini ma'ana sai ya wanke gurin walam ya duhu bai zai wuce wannan gurin ba ma'ana nan gurin kawai zai wanke ba sai ya wanke wani guri daban ba summa salla fihi sannan yayi salla wa in asaba ya atani saubahu idan ya taba tuhashi jinin ya taba tuhashi min hushai ga salama kana hu sai annabi ya wanke gurin walam ya duhu bai ya wuce wannan gurin ma'ana ba tuhob ba zai wanke gaba daya kawai gurin da jinin ya taba zai wanke summa salla fihi sannan sai yayi salla a cikin Annabi alaihi salatu wassalam ma'ana shine ba zai wuce wannan gurin ba hadisi na 267 haddathana Abdullah ibn Maslama akhbarana Abdullah an ibn Umar ibn Ghanim an Abdurrahman an ibn Ziyad an Umara ibn Ghurab an amso daga Umara ibn Ghurab a cikin taqrib yake cewa majhuli ne yace inna ammatallahu wa ta'ammashi haddathatu ta bashi labari anna hasa alat aisha cewa ita ta tambaye aisha kala take cewa ihdana tahidu dayan mu tana haira wa laysa laha wali zawjiha illa firashun wahid da ita da mijinta basu da komai sai shin huda daya kala sai ta ce ukhbiruki bima sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam um baki labarin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata tace dakhala famada ila masjidihi annashi ya shigo wajen mu yattahi zuwa ga masallacin shi kala abu daud yake cewa ta ani masjid baitihi yana nihin masallaci na cikin ɗakin shi ya gabata bayani cewa a cikin ɗakin mutum kada ya zama ko ina ne yake sallah ya samu wani guri wanda yake bance wanda nan zai rika yin sallah to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan shine Aisha take kira da cewa masallacin shi ma'ana na cikin ɗaki falam yansariba ta galabat mai aina aini tace bai tahiya shi ba har sai da ido na yan rijaye ne barci ma'ana wa auja'ahul bardu barci ya jiya mad Annabi ciwo ma'ana wannan nake so ai sanhi fa kala sai annabi yake cewa uduni minni ki kusanto zuwa gare ni fa qulti inni ha'ir nace ya ma'aikin Allah ni haira nake fa kala sai yake cewa wa inni kishifi fakhizayki yace ki yaye cinyoyinki fa kashawta fakhizayya sai na yaye cinyoyina fa wada akhadahu wa sadarahu ala fakhizi sai ada kudu kukin shi kumcin shi da kirjin shi a bisa cinyata wa hanaitu alaihi kuma na karkato gare shi hatta da fi'a har sai da annabi yayi tun kuɗe wannan jin sanhi addafa shi ne abun nan tun kuɗe jin sanhi wana ma sai Annabi alaihi salatu wassalam yayi barci hadisi na gaba a cikin shi wannan hadisin akwai majhuli kan mi abun nan kin shi hadisi ne wanda yake mai rauni in an ce akwai majhuli a cikin hadisi ya kasance hadisi ne mai rauni hadisi na gaba amma Imam Abu Dawud ya kawo shi ne dan saboda karfafa hadisan da suke sahihai ne kawai ba wai dan dogaro da shi ba حديثنا 268 حدثنا سعيد بن عبد الجبار اخبرنا عبد العزيز عن ابن محمد عن اليمان عن ابي ذر عن عائشه انها قالت تكي cewa كنت اذا خلت na kasance idan na haila nazaltu anil misali tace sai in sabko game da shinhuda al misal shine shinhuda kamar da al imam al jauhari yace luga ce kyakkyawa kuma luga ce mai kwali al hasiri gafta barma falam naqrub rasulullah sallallahu alaihi wasallam bazan mu kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam ba walam nadur minhu hatta na duhur bazan mu kusance shi ba har sai mun yi tsarki wannan kenan me yake nuna cewa idan suna haira raba shinhuda suke da Annabi alaihi salatu wassalam basu ma kusanta shi kuma gashi hadisan da ke cikin baban sun yi nuni sauran kuma sun yi nuni akan suna kwanciya da Annabi cikin shinhuda dai kenan akwai tanakudi cikin wannan hadisin da wanda suke nan shi yasa al-Imam Tibi mai sharhin Mishkatul Masabih Allah mushiraha ma yake cewa wannan hadisi mansuhi ne sai dai in za a dauke shi akan cewa kusanci take nihi kusanci na saduwa akan wannan ne za a fasara shi amma ba kusanci ba na kwanci kawai dan na kwancin ya halitta gashi nan hadisi da dama da suka gabata hadisi na 269 haddathana Musa bin Isma'il akhbarana Hammad an Ayyub an Ikrama an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wasu daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa innan nabiyya annabi alayhi salatu wassalam kana idza arada min alha'id shay'an idan yana nihin wani abu daga jikin mai haira ma'ana yana son jin dadi da ita alqa ala farjiha sauban sai ya gefa tuha abu sa farjin ta ma'ana ya kusance ta amma kusanta ba su ta saduwa ba hadisi na 270 hadathana Usman ibn Abi Shayba akhbarana Jarir an Shaybani an Abdurrahman Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Aisha qala take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuruna yana umartan mu fi fawhu haidatina cikin tsananin hayarmu lokacin da hayar tana cikin karhinta tace an tattazira sun bai bashira na ce an tattazira cewa mi musanya gabtu sannan kuma sai ya rungu mu yace wa ayyuna aw ayyukum yamliku irbahu cikin kuwa zai iya mallaka bukata shi ta sha'awa kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu kama yadda annabi yake kin karhin sha'awar shi ma'ana annabi idan yayi dan saboda ya san yahi karhin sha'awar shi ba zai ta kai shi zuwa ga saduwa ba sabanin wanda ba shi ba al-imam yake cewa azim abadi Allah mashi rahama mu sani cewa al-imam abu daud a cikin wannan baban gaba dai hadisi guda 7 ya kawo wasun su suna nuni akan halaccin jin dadi game da mai haira saman gabtanta eh abinda kuma yake kasan wannan bai halitta ba wasu kuma suna nuni akan halaccin jin dadi da ita ba tare da kebance wani guri ba sun yi nuni kawai idlaka wasu kuma sun yi nuni akan halaccin wannan kin sai dai ya kasance in saman farjin ta akwai wani abu malamai sai suka ce mai haira kashi kashi ce ahaduha daya daga cikin su an yi bashir habil jima'i fil farj shine kusantan mai haira ma'ana kashi kashi ne na farko ya kusance ta ta huskar yin jima'i a cikin farji eh wannan kuma haramun ne da ijma'in qur'ani da nassin qur'ani da hadisi da sahihai da nass ijma'in malamai nabi kuma shine ya rungume ta daga saman cibiyarta da kuma kasan gwiwarta da azzakarin shi da kuma sumbanta da kuma shafa da wani wannan halaka ne da ittifakin malamai na uku shine runguma ta tsakanin cibiyarta da alquba da gabanta da duburata wannan kuma yace a cikin shi malamai sun yi magana guda uku cikin su akwai daliban al-Imam Shafi'i sun tahi akan haramci wanda al-Imam Malik da Abu Hanifa shi suka tahi su ma akai nabi kuma suka ce ba haramci bane makaruhi ne Nawawi yace wannan huska ita ce mafi karhin dalili a wajen mu kuma ita ce zababba na uku cewa idan mai runguma ya kasance zai kare kansa akan ya sadu da ita a cikin farji to wannan babu lahi zai idan kuma mai rauni ne sha'awa tana iya yin rinjaye shi wannan shi ma bai kamata ba haramun ne wanda suka tai akan halacci akwai Ikrama da Mujahid da Hasan da Ibrahim an-Nakhai da Hakam da Sufyan ath-Thawri da Auza'i da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuwiya da Muhammad ibn al-Hasan daga cikin malamai Hanafiya al-Imam ath-Thahawi yace shine rinjayen magana Asbagu daga cikin malaman Malikiya yace shi ma shine zabin shi yace malam yace abinda jama'a suka tahi akan halaccin rungumar mai haira ga dukkan gabbanta banda saduwa da jima'i ita ce magana wadda ta dace da hadisi sahihai wanda malamai suka tahi akai ma'ana ya halitta sauran gurare da aka kebance guri an ce daga cibiya zuwa kaza daga guriwa zuwa kaza ba ana nihin su kadai ya halitta ba sauran ma kuma ya halitta matukar dai abinda ake son bukata kiyayewa shine saduwa da jima'i babu na 108 babun fil mar'at tustahadu wa man qala tad'u salati fil ayyam allati kanat tahid baban dake bayanin cewa mai mace tana yin istihara kuma cewa ta bar sallah a kwanukan istiharar ta wanda ta kasa cikin kwanukan da ta kasance tana yin haira idan ya zama na istihara kawai ta ci gaba da sallar ta barin sallah ana barin shi a lokacin haira ba istihara ba babu na 207 hadisi na 271 haddathana Abdullah ibn Maslama shine al-Imam al-Qanabi an Malik an Nafi an Sulaiman ibn Yasar an ummi salma zaujin nabi daga ummi salma matar annabi sallallahu alaihi wasallam kala take cewa inna mar'atan wata mace kana ta kasance tuhura quddima tana ta zubda jini diyawa ala ahadi rasulullah akan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fastabtalaha ummi salma rasulullah sai ummi salma ta tambayo mata annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce litan tazir tayi duba iddatul layali wal ayyam gwargwadan dare raki da kwanan nake allati kana tahiduhunna min ash-shahr wanda take haira a cikin su cikin wata qabla an yusiba allazi asabaha kahin abin da ya same ta ya same ta jini yake ta zuba a jikinta ba zama babu kwanukai to sai annabi yace canda kahin tunda cuta ne kahin cutar ta same ta tayi lisahi canda kwana 7 take tayi da su kwana 6 take tayi da su kawai tayi wankanta yace falata turke salat qadara zalika min ash-shahr tabar sallah daidai gwargwadan kwanukan ta na da al'adar ta na wata fa in khalafat zalika idan ta saba ma haka ta wuce wannan kwanukan fartak ta sirka ta yi wanka summa li tastasfir bi sawbin sannan ta yi kwarjalla da tuha kwarjalla shine ta sa tuhar da zakka matse farjin ta yadda jini ba zai huto ba wata siffa ce ta darma tuha summa li tusalli sannan sai ta yi sallah al-imam al-khattabi yace wannan shine hukuncin macen da ta san kwanukan ta shi tace mumayyiza da malaman fiqh suke faɗi ta san kwanukan da take amfani da su a cikin hayar ta kahin wannan istihara ta same ta ita sha'aninta mai sauki ne ko da istihara ta same ta hadisi na gaba haddathana qutaybah bin sa'id wa yazid bin khalid bin yazid bin abdullah bin mawhib qala haddathana laysu an-nafi an sulaiman bin yasar anna rajulan akhbarahu an ummi salma wani mutum ya bashi labari daga ummu salma anna mar'atan kanat tuhra quddama wata mace ta kasance tana zubda jini da yawa fa zakara ma'anahu ya ambaci ma'ana hadisin qala sai ke ta fa idza khallafat zalika idan ta saba haka wa hadarat as-salah salla ta halatu falta tasil ta guwanka bi ma'anahu sai koro hadisi da ma'anar shi ma'ana da yace fa in khallafat hunna ay tarakat ayyamul hayd wa ra'aha kwanukan haila ta bar su can bayan su sun wuce ma'ana حديثنا قبا حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أنس يعني بن إياد عن عبيد الله عن نافي عن سليمان بن يسار الرجل من الأنصار عن نمرأة تيوا وتما تكان تهراك الدم تنا زبد جني ديوا فذكر معنا حديث ليس يعني بتئل حديث ليس قال إيكي تيوا فإن خلفتهن إذن تابر حير تأبايا وخذرت الصلاة صلى تهارتو فلتقتسل تيوانكا وساك معنا يقورو معنا وچن حديث hadisi na gaba haddathana duka ma'ana shi ne ma'ana haddasa shine abin da ake cewa al-mutaba'a wa shawahid mutaba'a da shawahid shine al-imamu abu daud yake korawa haddathana yaqub ibn ibrahim akhbarana abdurrahman ibn mahdi akhbarana sakhar ibn juwairiya an-nafi bi isnadil lays da sanadil lays wa ma'anahu da ma'ana shi qala sai yake cewa faratu turki salati qadir zalik tabar sallah daidai gurgurdan kwanukan hayrata summa idza hadaratis salah sannan idan har sallah ta halarto falatak ta sai tayi wanka wal tastasfir wal tastasfir sai tayi kwarjalle bi saubin da tuwa summa tusalli sannan sai tayi sallah hadisi na gaba haddathana musa bin isma'il akhbarana wahib akhbarana ayub an sulaiman bin yasar an ummi salma bi hadhihi alqissa da wannan kissa da ta gabata qala fihi a ciki sai annabi yace tad'u salata tabar sallah wa taktasil fi ma suwa zalika tayi wanka a cikin abin da ke wannan wannan wastasfir tayi kwarjalle bi saubin da tuwa wa tusalli tayi sallah qala abu daud yake cewa wa sammal mar'a allati kanat tustahadu hammad ibn zaid an ayuwa fi hadha alhadith ya ambaci wadda tayi istiharan nan a cikin wannan hadisin ruwaya abdullah ibn zaid daga ayuba ya ambata cewa fatima binti abi hubaysh ita ce fatima binti abi hubaysh wanda bukhari yana ga warware rikicin wannan da mas'alar hadisi na 276 hadathana qutaybah bin sa'id akhbarana laysa an yazid bin abi habib an ja'far an iraq an urwa an aisha annaha qalat take cewa inna ummu habiba sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dam ta tambaye annabi alaihi salatu wassalam gami da jini fa qalat aisha sai aisha take cewa fara'aytu mirkanaha sai naga sintalinta mal'anun daman cike yake da jini me ake nihi da sintali na kasko amma ba na roba ba wanda yanda da shi suke amfani ba kahin na roba ya bayyana fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata unkusi qadara ma ka ta bi suke hayo take su muktasili ki zamana daidai gurgurdan kanukan da haira ki take tsaida ki sannan sai ki wanka qala abu daud yake cewa warahu qutaybah baina adhaf hadisi ja'far ibn rabi'a fi akhiriha a karshen shi warawahu ali ibn ayyash wa yunus ibn muhammad al-lays fa qala ja'far ibn rabi'a suka ambata wannan min ida sashi ko wannan kan kalama ce da wuya zai ida su bai ida su ba maga hadisi na 277 haddathana isa ibn hammad akhbarana laysa an yazid ibn abi habib an bukair ibn abdullah an al-munzir ibn al-mugira an urwa ibn zubair qala yake cewa inna fatimata binta abi hubaysh haddathatku fatima binta abi hubaysh ta bashi labari annaha sa'alat rasulullah cewa ai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fashakat ilayhi damma takai kukan jini gare shi cewa ai ta jini take tayi bai tsayawa fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce mata inna ma zalika irqun wannan kawai jijiya ce ana ciwon jijiya ce inna ma hi raqdatun min ash-shaytan tunkuda ce kawai ta shedan yake bugun jijiya dan saboda tayi ta zama ba sallah. Yace idza ataqul uki fala taksili, idan jininki yazo fala tusalli kada ki sallah. Kenan wannan yayi nuni akan cewa alqur'u shine jini sabanin abinda malaman malama kiyas suka ce cewa alaqara hunna al-adhar. Fa idza marra qur'uki, idan jininki ya tahi fatadhari ki, amma kuma inda magana take ingancin hadisin fata da hari sai ki tsarki sun masalli sannan sai ki salla bainal qara ila al qara tsakanin jini zuwa ga jini. Nan ina ga zan mu takaita saboda sauran darasukan darasi na gaba sai mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma da sauran tarhisin abinda da ya kumsa baban gabaki daya. Muna koro su ba tare da tsaya wajen sharhi ba dan saboda dukan su abu daya ne suke dauke, kuma mun yi bayanin su dogo a cikin sharhin sahih al-Bukhari inda muka wuce wannan hadisan dukkan su. Kenan sati muka gaba zan mu tashi hadisi na 278 ba ni inda ni alamun ta. Yawa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayka.